Da wata kasuwar baje kolin kayan abincin noma da kiwo ne aka fara wannan taro da ke matsayin wata hanyar tattara matsalolin manoma da makiyaya da ɗaya gefe damuwar mutanen da ke ayyukan sarrafa kayan abinci don sayarwa a ci gaba da shirye-shiryen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Madam Zainabu Hamani ta kungiyar Agri4Chris na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro.
Taro ne na muhawara da za a yi a ga wani irin matsaloli manoma da makiyaya suke fuskanta ta fannin noma, ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya, ta fannin sarrafa abinci, ta fannin sayar da sayarwa, wani matsaloli ne suke fuskanta. Kaka za a yi a samu musu mahuta. Sakamakon aikin nan shi za a kaiwa cikin wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya don a samu mahita.
To koya muhimmancin taron yake a wajen masu sarrafa kayan abincin noma da kiwo? Madam Yakuba Aishatu Amadu na sana'ar sarrafa nono.
Wanga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu, kuma muna samu muna da mu sai da muna yin exposition, muna faida kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu. Wannan bakin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne. Kuma mu ma san daga yin shi yanzu tunda muka samu kai rabi gida, kai rabi abincin ka, harakokin ka, kenan ba kai da kake kenan miji ba ni kullum. Kenan mata mu autonomization muna da har kudin muna harakan mu da kudin muna yi abin muke so.
Hukumar samar da wadatar cimaka ta kasa wato initiative tourism da aka fi sani da ƴan Nijar City da ƴan Nijar ita ce ke kan gaban wannan taro na share fagen zuwa tarurrukan da ake sa ran gudanarwa a nan gaba a biranen Roma da New York don duba hanyoyin tallafawa kasashe masu tasowa, inda baya ga canjin yanayi matsalar tsaro ta haddasa tsayawar ayyuka a karkara. Abubakar Umaru shine daraktan sashen da ke kula da abinci mai gina jiki a hukumar Tuwazen.
Duk abin da ka kawo iya zamba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala. To kasal ma wani bi ba su zamnu ba, mutane dole sai sun bar wurin su. Yanzu duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su. Komi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala. Shine nake cewa kamar Nijar suna ma ba da darasi ga sashen hankali, ga rishin ruwa, ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna, ko kuma ga wasu matsaloli iri-iri, amma gwargwadon hali muna tsaye ba mu kwanta ba. Don wannan shi muke zato yana da darasi, tunda ko su kasashen waje suna tambayoyin da suke mu ya muka yi mu muke hidda kanmu in aka kwatanta da wasu kasashe.
Bayan wannan baje koli na tsawon wuni guda, taron zai ci gaba da mahawarori a wuni na biyu da na uku domin cimma matsayar da za a tunkari babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.